jama'a assalamu alaikum masu bin wannan shiri na ciki da gaskiya idan ba ku manta ba mafin jiya mun ji karshen bayanin mai bincike kuɗin da aka karkatar na gwamnati da George Ugo wanda ya bankado fiye da naira biliyan 400 amma kuma bai samu nasarar samun ladaran kurmato na kashi 5 cikin 100 da gwamnatin shugaba Buhari ta alƙawarin bawa wanda ya gano kuɗin haram ba maimakon haka ma sai da ya fuskanci tsarewa a ofishin jami'an tsaro na DSS kamar yadda muka alƙawari zamu kawo akalla yadda masu kurmato biyu suka fada garari a Najeriya wannan mako zamu leka ma'aikatar kasuwanci da masana'antu inda director a ma'aikatar barista William Captain Amuga yayi mana bayanin yadda yake tsayin dakar da yayi na rika tura kuɗin shiga na ma'aikatar asusun bai daya da gwamnati ta shigo da shi domin rage sata ya sanya a kulle ofishinsa da kwado baya ga mai da shi ofishin shugabar ma'aikata don ta sauya masa wajen aiki Mr. Amuga ya ce yanzu haka ya share wata bakwai yana kai komo tsakanin ofishin shugabar ma'aikata da ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ba tare da an dawo da shi ofishinsa ba ku biyo mu don jin zantawa da wannan director da ya kai shekaru akalla 31 na aikin gwamnati
William Captain Amuga ni kuma ma'aikacin gwamnati ne a ma'aikatar cinikai na tarayya a matsayin director ne kuma ina kula da hukumar register na cinikai da kayayyaki wanda aka kira shi ko a kasa ko da wayansu services da ake rendering
akwai abun da suka faru waɗanda suka shafe ka suka shiga kafar labaru yanzu ka samu wani lokaci ma baka ma'aikatar shin ko za ka yi wa masu sauraro bayani menene ya faru da kai a wannan ma'aikatar a matsayinka na director
to na fara rikon wannan department ana ce da shi trademarks a commercial law department wato muna dealing da registration of trademarks
register na alamu na kasuwanci na kaya
so watan goma 2015 a lokacin nan gwamnati tana kan aiwatar da wannan policy na TSA
amma ajiya ta bai daya kenan
yawa ma ajiya ta bai daya to mu aikin mu ya shafi karban revenue bisa ga aikin da muke muna karban revenue to a lokacin nan akwai wasu consultant wanda aka nada su kira mana website wanda za a dinga application so a cikin yarjejeniyar da aka yi ba maganan karban revenue amma mun waye gari muka samu su wannan consultant din suna karban revenue to a lokacin nan da gwamnati ta zo da majiya bai daya muka tarar su ba su biyayya da wannan dokan da gwamnati ta yi to a matsayina na head of department na rubuta musu nace su dakatar da wannan abun kafin nan mu samu umurni daga wurin gwamnati yanda aikin su zai daidai da wannan ma'ajiya na bai daya din bayan da na musu wannan rubutun kwana biyu bayan wannan sai permanent secretary sai ya kira ni ya tambaye ni waya bani izini yi musu wannan rubutun inje in janye shi to ya zama umurni gare ni dole a matsayina na ma'aikaci dole in janye wannan rubutun amma nace mishi shi ya sa hannu cewa shi ya bani wannan umurni akan cewa in janye
wato shi babban sakatare na ita ma'aikatar ciniki da masana'antu
eh haka ne ya janye shi daga baya tunda ya kwabe ni akan cewa ban nemi izinin shi ba na ci gaba da jan hankali akan wannan kurakuran ta wajen rubuce-rubuce da na yi wa ma'aikatan da kuma a cikin meeting da muke yi na management wanda tare da minister ma muna yi na ba da bayani akan cewa walalle wannan abun da ake yi na karban kuɗi revenue na gwamnati wanda ya saba wannan majiya na bai daya ba daidai bane a yi gyara a wurin nan ba saurare ni ba har
wato akwai a baya kafin mun wuce wani waje inda ba mu yi cikakken bayani ba a lokacin da shi babban sakatare na wannan ma'aikata yake ka janye maganar da kai wa'annan ƙwararru masu wannan aikin sai ka ce masa to shi ya rubuta da hannunsa ya ce shi ne ya ba da wannan umarnin shin ya rubuta
rubutun ne ne na bashi ya sa hannu akan cewa umarnin da ya bani kenan ya sa hannu shi permanent secretary ya sa hannu
ni sunansa permanent secretary babban sakatare na ma'aikata
okay a lokacin Aminu Bisalla shine muka yi wannan maganan da shi
yanzu yana wajin ko yayi ta
a'a an canza masa wurin aiki
yawa to muna ji cigaba da bamu labari
yawa to daga nan nayi report ma management nayi report ma minister a rubuce daga baya aka kai report wa EFCC da ICPC da Presidential Committee on Continuous Audit da Committee on Presidential Committee on Recovery of Government Funds and Property duka an kai report a wannan wuraren duk wayannan matakan da nake daukawa ashe ban sani ba su management abun bai musu dadi ba musamman ma minister shi bai so wannan ba
shi okechukwuelena ma
sai ya so ma daukan mataki ba cire ni daga matsayina to sun yi yunkurin haka a 2016 a wajen watan 6 to
wato ya nuna kamar kana daukar wasu matakai da kike neman canza musu abubuwan da suke so su yi a ma'aikatar
to a fahimta na abinda yake faruwa a department ne yayi musu daidai wanda ni a gani na kuma ya saba dokan da gwamnati ta zartar shi yasa suka ci gaba da neman yanda za su kawar da ni a wurin a 2016 nan da suka yi yunkuri sai ma'aikata suka tashi suka ce abinda ake mun bai daidai ba sai suka janye su kuma a lokacin ba su yi nasara wannan ba suka ci gaba da yi sai 2017
wato bara kenan
bara sai labari ta iso mun wai minister yana kaiwa da kawowa a office na head of service akan a zo a cire ni a kai ni wani wuri to tsarin aiki namu a civil service ba a kai mu ko ina akwai irin ma'aikata haka wanda su aikin su wuri daya ne za su soma wurin har su kama aikin su ba a canza musu wurin aiki suna nan da yawa to hakan namu yake ba hurumi da head of service suke da shi su dauke ni daga inda office ina yake zuwa wurin
saboda yanayin kwarewar aikin ka ta shafi wannan bangare ne na harkar cinikayya da masana'antu
hakan nan ne to da kuma koron da muka samu ya daidai saboda wannan aiki wanda kuma wannan aikin kuma baya samuwa wani ma'aikata babban da wannan wurin yawa so shi yasa mu zaune ne wuri daya ne har mun gama aikin a gwamnati labarin nan ta zo mun a watan 10/11 kenan na baran nan bayan sati biyu da na ji wannan abun sai nan je aka kira ni a office na permanent secretary cewa ga takarda ni an sa cewa an sake mini wurin aiki in koma office na head of service kenan a tsarin aiki in abu da aka yi maka ba daidai ba dole ka da dama ka rubuta ka faɗi hujjojinka wanda ya nuna cewa wannan abu ba daidai ba nayi rubutu na ba head of service nace mata a tsarin aiki ba a canja mana wurin aiki in ba dai mutum ya yi laifi ba da na gama rubutun nan sun duba
ita Winfred ita Oyo
kenan
na wato tambayatawa shin wannan takardar daga ofishin ita Oyo ne ya fito ko daga ma'aikatan ne aka rubuta
daga office na head of service Winifred Oyo ita daga office din ta ne ya fito akan cewa canja mu aiki
bayan ita ko in ce minister ko ma'aikatar sun kai kara cewa ba sa son su ci gaba da aiki da kai
yawa haka ne kamar yadda da zan yi fadi minister ne ya matsa akan cewa dauke ni a wurin so shine wannan takardan ya fito
saboda dage wanda kai kace kai kuma dole sai ana yin amfani da asusu na bai daya ba wasu asusu na daban-daban a wannan aikin ba
yawa saboda dage wanda nayi akan wannan cewa lalle umurnin gwamnati akan cewa asusu guda daya ne a Central Bank ba Commercial Bank wanda za ta rike kudin gwamnati ko na second daya ko na dakika guda daya ba a so a fahimta na umurnin da gwamnati suka bayar to saboda dage wannan ne su minister da suke ba su son haka in tsaya din shi yasa suka nemi su kawar da ni
bakin abin da ya samu kenan a yau sai a biyo mu cikin shirinmu na makon gobe domin jin wani sabon shirin yanzu amaradin Nasiru da Mele Hikaya ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.